Sugar. Uga Abdul.
Tunggu.
Kirin fatan da ka mun kanka walau kai ran ko sharran kanka dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana dukirin fatan da ka mun kanka walau kai ran ko sharran kanka dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana waje na fada mu sasanta in an yi rasuwa mu jajanta mu'amalar mu inganta sirkan mu mu alkinta wasu biri suke kallo kallo na ni ina kallon ayaba duken da Allah ya tsara tsara Babu mai iya canza mun Rayuwa is turn by turn Arsenal no be Everton Ana yi muna shell Lipton Mu cika za su popcorn Ata na gari lamiri
Lamiri ne
Me tare ma fada amini
Amini ne
Bere na kadan barawo
Barawo ne
Me nasa da kosoko ne
Kaga shashi
irin fatan da ka mun
kanka
Walau kai ran ko sharran
kanka
Dan wa kai harkanka Ni ma in yi harkana Duk irin fatan da ka mun
kanka
Walau kai ran ko sharran
kanka
Wa kai harkanka ni ma in yi harkana yawun tafiya waiwaye in ta kai mu duhu muna sa fitulu
fitulu
duk mai fuska biyu a saukake shi muke kira fitulu
fitulu
kifa fes ya sha sabulu mu da swag super da glue rayuwa yar nasibi ce kushe na wani adawa ce makiya zan musu pa 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 surutu suke mun cha 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 talauci mishi ta 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 sai huta pa 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 dan uwa na ka bar kunci Kana harkan a jawanci ganin bayana sai asubanci ai faduwa na sai bacci irin fatan da ka mun
kanka
walau kai ran ko sharran
kanka
dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana duk irin fatan da ka mun
kanka
walau kai ran ko sharran
kanka
dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana